رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai cikin ikon sarayon mu ta iso wannan rana ta 27 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake daidai da 19 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya inda muka saba haduwa wannan majalisi na Masjid Ali ibn Abi Talib dake nan gandun Wambai domin jin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgurdan hali muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka 18 ga watan April na ƙara shi gaba kenan to jiya mun tsaya kan aya ta 55 wanda yau din ma za mu karanta ta mu yi waiwaye akan ta insha Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ud'u rabbakum tadarruan wa khufya إنه لا يحب المعتدين
الله تعالى يتي ادعوا ربكم كترى أبنججنكم أنا الله يأي أمرني دين أدعاني كما يدى يا أنبتا أول وجه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم Ubangijinku ya ce ku kira ni ku roƙe ni zan amsa muku to nan ma Allah ta'ala ya ce ud'u rabbakum ku kira ubangijinku ma'ana ku roƙi Allah Allah shine abu roƙo shine mai biyan bukatun bayinsa kamar yadda ya ambata anoje ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne kuke da bukata zuwa ga Allah Allah shi mawadaci ne kuma godadde to nan Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana waɗansu ka'idoji guda biyu wanda ya umarni idan za a yi addu'a ya zamanto a kansu daga cikin dimnin ka'idoji waɗanda suka zo a cikin alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya da haka ya kawo wasu abubuwa guda biyu ku roƙi ubangijinku ba kowane salo za ku yi roƙon ba roƙon idan za ku yi addu'a ku roƙi Allah ana san at-tadarru kuma ta kasance khufiyatan ma'ana ana san kankan da kai at-tadhallul mutum ya zamanto yana mai kankan da kai a lokacin da yake roƙon Allah subhanahu wata'ala baya kasancewa daidai a lokacin da mutum zai roƙi ubangiji kuma yana nuna isa a'a ana so bawa in zai roƙi Allah subhanahu wata'ala ya zamanto akwai tabarru'i akwai kankan da kai akwai kaskantar da kai wato kenan ana so a samu at-tabarru' wal istikana ana son kankan da kai da kuma maraicewa kuma ana son har iloyin za a roƙi Allah subhanahu wata'ala a yi ilhahi ma'ana a yi naci duka wannan ya faɗa cikin ma'anar at-tadarru kuma sannan Allah ta'ala ce wa khufiya ya zamanto kuma kun asirta me ake nufi kun asirta ku sassauka lafazin ku cikin ladabi ba tare da harbowa da daga sauti ba. Malamai suka ce Allah yayi umarni ne ayi addu'a khufiyatan, saboda wannan ne yafi nuna ikhlasi, wannan ne yafi nuna tsarkake niyya da roƙon Allah ɗan tsakanin bawa da ubangijinsa. Saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman yaqulu bainal abdi wa rabbi, wane ne zai shamaki tsakanin bawa da ubangijinsa. Kuma ubangijin ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, in bayina suka tambaye ka game da ni bai ma cewa annabi ya ce faqul, ballantana ayi tawakkumin cewa annabi zai iya zamantowa wasiɗa tsakanin bawa da ubangijinsa ba, a'a ba wasiɗa tsakanin bawa da ubangijinsa a yayin da za ka yi bauta, domin ita addu'a bauta ce. Shi ya saka sai Allah ta'ala ya bada ansa kai tsaye, bai ce faqul ka gaya musu ba, sai ya ce fa inni qarib, to ni kusa nake. Wato domin a nuna cewa ba shamaki tsakanin bawa da ubangijinsa a yayin bauta, wanda addu'a ita ma tana daga cikin bauta, yana daga cikin at-tabarru, kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisi na Abu Musa al-Ash'ari, hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim duka sai rawaito. Abu Musa ya ce wata rana suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ayar, duk inda suka je gangara ko aka zo kan tuddai, mutane suna daga sautinsu wajen addu'a, suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, amma suna daga sauti. Abu Musa ya ce rafa'an nasu aswatahum bid-du'a, mutane suka daga sautinsu suna roƙon Allah, domin ya halatta a yayin da kake tafiya za ka yi addu'a. Yana daga cikin wajajen da ake roƙo amsar addu'ar bawa idan kana halin tafiya. Idan kana halin tafiya, waje ne inda ake amsar addu'a. To don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da za su yi addu'a sai suna daga sautinsu, suna yi da ƙarfi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum, annabi ya ce ya ku mutane ku sauƙaƙa ma kawunanku, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, ba fa kuna kiran kurma bane ba kuma wanda baya nan ba. Innal ladhi tad'una as-sami'u al-qaribu, wanda kuke kira to ku sani mai ji ne kuma yana kusa da ku. To wannan sai nuna kenan ashe annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ya musu bayani na umarnin da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ud'u rabbakum tabarru'a, ma'ana at-tabarru' ba tare da hargowa da daga sauti a lokacin da za ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wani ga ayar da Allah ta'ala ya yabo ga annabi Zakariya addu'ar da ya yi bayan ya tsufa, yana ga mutuwa ta yi kusan masa, amma kuma bai sami wanda za a gadar ma littafin at-taura don karantar da banu Isra'ila ba. A lokacin ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce iznada rabbahu nida'an khafiyya, yayin da ya kira ubangijinsa kira wanda yake khafiya, kaga irin wanda Allah ya umarni ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya, wato ya asarta batun tsakaninsa da ubangiji, ai ubangiji yana jinka duk yadda kai magana ko mun sassaukar da muryarka da kai. To ana so mutum ya zamanto a lokacin da zai roki Allah subhanahu wataala ya zamanto akwai ladabi a cikin addu'ar tasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin, lalle shi Allah ta'ala baya son waɗanda suke masu wuce gona da iri. Al-i'tida, Allah baya son masu watan zarqaqiya. To menene zarqaqiya? Zarqaqiya a cikin addu'a akwai ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, akwai ababen da shari'a ta hana a yayin da za a yi addu'a. Addu'a tana da ladabbanta, kuma ya tabbata cikin hadisin da Imam Bukhari ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci cewa Allah madaukaki yana amsar addu'ar bawa ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin, matukar ba yaro yayi roko ya roki wani abu wanda yake sabon Allah ne ba. In mutum yayi wata addu'a ta sabon Allah to Allah ba zai amsa ba. kuma idan yayi addu'a wanda a cikin ta akwai yanke zumunci to Allah ta'ala ba zai ansa ba to kaga wannan ashe yin addu'a ta sabo yin addu'a da akwai yanke zumunci a cikin ta misali yace ya Allah kada ka hada fuskata da ni da wani alhali kuma dan uwansa ne na zumunci to kaga wannan addu'a ce wacce take akwai katsa zumunci a cikin ta wannan ta dauki ma'ana i'tida al-i'tida'u fi du'a wato an yi kesare iyaka a cikin lamarin addu'a kuma Allah yace masu yin irin wannan addu'a su Allah baya san su yana daga cikin al-i'tida'u fi du'a abin da yazo cikin hadisin Abdullah ibn al-Mughaffal Abdullah ibn Mughaffal sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhu yace wata rana kamar wanda yake ba da labarin yace Abdullah ibn Mughaffal sai yaji ɗansa yana yin addu'a addu'ar da yake sai yake cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yaminil janna wa ya Allah ina roƙonka a bani farin bene ta gefen daman inda aljanna take wato a cikin aljanna ta gefen dama kuma farin bene to a lokacin sai Abdullah ibn Mughaffal sai kada baki yace masa ya bunayya salillaha aljannata wa ufqu minan nar yace kai dana in zaka roki Allah aljanna kawai ka roki Allah aljanna ka nemi tsaron sa daga wuta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yakunu qaumun ya'taduna fi du'a'i wat tahur za a samu mutane waɗanda za su riƙa ƙetare iyaka suna wuce gona da iri a cikin addu'arsu don haka i'tida'i ne ka ce ma Allah subhanahu wata'ala ga irin abin da kake so a cikin a roƙe shi aljanna kawai mun gane ko ba laifi bane mutum ya roƙi Allah ta'ala ya ce as'aluka aljannata alfirdausi wannan ba laifi bane mutum ya roƙi Allah kan ya bashi aljanna firdaus amma ya ce ga irin abin da yake so a zayyana masa aljanna to wannan i'tida'i ne fi du'a wannan baya daga cikin ladabi yana daga cikin al-i'tida'u fi du'a da Allah ya yi ishara a ne ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin wato mutum ya roƙi abin da yake shi karan kansa ya san abu ne ghairu mumkin abu ne wanda ba zai yiwu ba misali yanzu mutum ya ce ya Allah yazo ya roƙo yana cewa ya Allah Allah ina roƙonka Allah ka bani yin zaman to ni ne sarkin Makka to ai kaga wannan yayi shirme yaushe zai zama sarkin Makka shi mun fahimta ko kuma lokaci guda mutum kawai yace yana so ya zama dan gwate lokaci guda in an masa ai dare ɗaya Allah kan yi bature a to dan gwate dai ba dare ɗaya aka yi shi ba a hankali ya zama yadda yake to wannan duka al-i'tida'u ne fi du'a don haka ana so ita kanta addu'a ta zamanto akwai ladabi a cikinta ko ba a sanya ma Allah sharadi mutum ba zai ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah in ka so ka mun kaza ba to wannan shi ma al-i'tida'u ne fi du'a wannan duka haramun ne ba a so shi sai Allah ta'ala yake innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ta'ala baya san waɗanda suke masu ƙetare iyaka a yayin da suke addu'a to a bisa wannan za mu fahimci cewa kenan ashe ita addu'a tana da waɗansu shurutun wa adab akwai waɗansu sharuɗanta sannan akwai waɗansu ladubba da ake so a kiyaye a lokacin da ake yin addu'a daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa yana da sunaye masu tsarki sunaye waɗanda suke tsarkaka idan mutum zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala to ya roƙe shi da irin waɗannan sunaye waɗanda suke tsarkaka Allah ta'ala yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ubangijinku yace ud'uni ku roke ni astajib lakum ba wannan ayan nake nema ba Allah yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ الله يَنَا مَقَنَا دَنْغَنَا دَ سُونَا يَنْسَ كَاوَاوَا في الله مدعوك كيتي وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الله يَنَا دَوَسُ سُونَا يَنْسَ كَاوُ waɗanda suka kai zayatul hasan ma'ana sun kai matuƙa na kyawu sai Allah ya ce fad'uhu biha ku roƙe shi da waɗannan sunayen kaga wannan yana daga cikin ladabi na addu'a in zaka roƙi Allah subhanahu wata'ala to ya baka wasu sunaye waɗannan sunaye suna nan a cikin ayoyi na alqur'ani waɗansu sunayen sun zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duka sunayen Allah kamar yadda ya tabbata kullu asma'illahi tawqifiyya dukkan sunayen Allah ba kaga su ake ba a'a ababe ne wanda shi Allah ya fada ko manzon sa ya fada don haka baka kaga ma Allah wani suna daban kuma ka roke shi da wannan a'a sai da sunan da shi ya ambata makansa kuma kullu asma'illahi sifatun dukkan sunayen Allah suna dauke da sifa ba wata ba wani suna na Allah wanda ba shi dauke da sifa don haka inda kaga an ambaci wani abu matukar ba sifa ce yake dauke da ita to ba zai zamanto suna ba kuma ko da yana dauke da sifa sai sifan nan ta cika wannan ka'ida ta zamanto wato fi zayatul hasan ta kai matuka wajen kyawu to wannan shine yake zamantowa ne yake zamantowa suna na Allah subhanahu wata'ala misali akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ce la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr kada ku zagi zamani ad-dahr domin Allah shine ad-dahr to kaga ad-dahr ba ismi ne wanda yake dauke da sifa ta wannan al-husna da Allah madaukaki ya ambata ba to she saka ba za ka ce ad-dahr min asma'illahi ba domin bai cika waccan ka'ida ba mun fahimta ko to don haka Allah subhanahu wata'ala dukkan sunayensa kuma siffofi ne na Allah kamar yadda Allah madaukaki yace Ar-Rahman to kaga Ar-Rahman suna ne daga cikin sunayen Allah kuma a wani gusa yace wa kana bil mu'minina rahima Ar-Rahman Ar-Rahim sai yace wa kana bil mu'minina rahima to kaga cin ya bawa kansa sifa to shi saka duka sunayen Allah subhanahu wata'ala tawqifai ne kuma duka sunayen Allah subhanahu wata'ala wato asma'un ne kuma wa sifatun wannan duka suna dauke da wannan to yanzu ka roki Allah subhanahu wata'ala sai ka duba a cikin sunayen nasa kamar yadda malama suka bayyana a Sheikh Salul Usmani rahimahullah cikin littafin sa al-qawaid al-mutla fi sifatillahi wa fi asma'illahi wa sifatihi al-ula ya ka kawo irin wannan ka'idoji in za ka roƙi Allah misali gafara ne to akwai sunaye waɗanda suke na Allah subhanahu wata'ala da suke ɗauke da gafara da yafiya da sauran suna nan barjak to sai ka zaɓi irin waɗannan sunaye sai ka roƙi Allah gafara da su in za ka nemi Allah subhanahu wata'ala za ka roƙi Allah ta'ala waraka ne ko tsane ka daga cikin fitina ko wata wahala ko wani ƙalubale akwai sunayen da Allah ta'ala yake da su sai ka kira shi da waɗannan kuma Allah yana so in za ka roƙe shi sai ka jinjina masa kada kuma idan zaka roki Allah kawai ka so ma roƙon Allah sai ka jinjina ma Allah subhanahu wata'ala ana so sai ka jinjina ma Allah ka ambaci yabo ga Allah subhanahu wata'ala kana kuma sai ka dan fara da abin da kake da bukata kai amfani da wannan asma'ullahil husna wajen roƙon sa kuma Allah yayi alƙawarin cewa zai amsawa mutum yana daga cikin ababen da ake bukata na adabud du'a wato mutum ya daga hannunsa misali yanzu cikin wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sananne wanda annabi ya ambaci mutumin da yake yawaita tafiya ko wa zakara rajulan yatilu safara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb to kaga nan waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wadan ash'afa a gabara ko yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu sharabun ay haramun ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له to kaga wannan hadisi sai ka mana wasu kaidoji suma na sharuda na addu'a alal aqall guda uku ko hudu kaga ya ambaci cewa mutum ne wanda yake halin tafiya na ambata mana cewa tafiya tana daga cikin wajajen da yake amsan addu'a sannan kuma ya ambaci ya muddu yadayhi ila sama ya daga hannayensa zuwa ga sama domin annabi ya ambaci waɗansu sharuɗa ne na addu'a mutumin ya cika amma sai bai cika guda ɗaya a ƙarshe ba to kaga anan ya faɗi yana halin tafiya ya amfani da shi lokacin da kake halin tafiya ka roƙi Allah abin da kake bukata sannan kuma idan za a roƙi Allah ana ɗaga hannaye sama eh mutum zai daga hannayensa sama lokacin da zai roki Allah subhanahu wa ta'ala. Addu'a akwai wajajen da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa, akwai inda annabi kuma baya daga hannayensa. Matsalan kamar idan yana yin khutba annabi baya daga hannayensa idan zai addu'a. Mun fahimta? A lokacin da annabi yake addu'a dubbar salawatul maktuba annabi baya daga hannayensa. To a irin wannan wajaje akwai inda annabin ba a ce yana daga hannaye ba, don haka mutum ba zai daga hannunsa a irin waɗannan wajaje ba. Amma wasu wajaje annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tabbata yana daga hannaye, sai mutum ya daga hannu, wannan shi ma yana daga ciki. Domin ya tabbata cikin wani hadisi wanda Abu Dawuda ya rawaito daga Salman al-Farisi, yake annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yarudduhuma sifra. A Salman yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ubangijinku ma'abucin albarka da daukaka Allah ta'ala mai kunya ne, Allah mai kunya ne, kuma Allah mai karamci ne, yana jin kunyar bawansa ya daga hannayensa sama, yana roƙonsa kuma ya maido da su sifra, wofantattu ba a biya mai bukata ba. Don haka in ka daga hannayenka sama kana roƙon Ubangiji, to Allah yana kunyarka ka sauke bai biya maka ba. In ka ga bai biya maka ba, ka cika sharuɗin addu'a ba. To don haka daga hannu da annabi yace ya muddu yadayhi ila sama, ya daga hannayensa zuwa ga sama, amma kuma ba a amsa masa ba. Me ya saka? Saboda ya ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami, yana ta'ammuli da haram. To sai annabi ya ce fa anna yustajabu lahu, to ya za a amsa masa. Ma'ana kenan yana daga cikin sharuɗa na addu'a, ko da ka cika waɗancan kiran Ubangiji, kamar yadda a farkon hadisin ya ce yaqulu ya rab ya rab, kaga wannan yana nuna annida, ka kira Ubangiji, ka ambace shi da sunayensa. Ar-Rabbu yana daga cikin asma'ullahi subhanahu wa ta'ala, sifa ce daga cikin sifofinsa. To don haka waɗannan duka suna daga cikin adab wanda ake bukata mutum ya kiyaye a lokacin da zai addu'a. Kuma muhimmin abu shine mutum ya kiyaye waɗansu sharuɗa. Alal aqalli akwai sharuɗa waɗanda suke kaman guda hudu. Na farko, ita addu'a ibada ce, don haka ana sa al-ikhlas a cikinta. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, don haka ana bukata mutum ya yi ikhlasi, ya tsarkake niyyarsa ga Allah din yake nema ko ba wani. In ya samu wannan, sannan ana son at-tabarru' wal istikana, shine wanda ayar ta faɗa ƙarara, tace ud'u rabbakum tabarru'an. To a samu at-tabarru' wal istikana, maraicewa kankan da kai da maraicewa, mutum ya kankan da kai ya maraice, Ubangiji yana so ka maraice masa idan zaka roƙe shi. Eh, ka dinga maraicewa kana naci kana roƙon Ubangiji, kuma zuciyarka ta halarto cewa ba ma yi sai shi. To Ubangiji ta'ala yana son wannan. Sannan kuma ana son adamul ifrat, shine wanda muke bayani a baya, kana mutum ya zarfafiya wajen addu'arsa, ya roƙi abinda ya san ba zai yiwu ba, ko ya sanya ma Allah sharaɗi. Waɗannan duka su ma ana so mutum ya kiyaye. Sannan kuma kada mutum ya yi gaugawa, wa Allah ya ajal, kada mutum ya gaugawa, ba a san shi da zuciya a addu'a. Ya tabbata a cikin wani hadisi wanda Abu Hurairah ya rawaita, Imam Muslim ya rawaito daga Abu Hurairah, Allah ya yarda da shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, ana amsawa ɗayanku addu'a matukar bai ci da zuci ba. Qalu ya rasulullah mal isti'jal, suka ce ya manzo Allah menene ci da zuci? Sai yace wato mutum ya rika cewa da'awtu rabbi da'awtu rabbi falam yastajib li, na roƙi Ubangiji na, na roƙi Ubangiji na, amma ba amsa mun ba. Wato mutum idan yayi addu'a, yana addu'a, yana sai ce to addu'a ban dade muna yi ka, an dade ana ta har yanzu dai shiru. To Allah ba zai karba ba in kai haka, dan ba a tilasta shi. Roƙa za ka yi kawai ka bar abin haka. Ai kai idan ka roƙa, watakila Ubangiji ta'ala shi a cikin hikimarsa abinda ka roƙan ba shine alheri gare ka ba, shi ya tanada maka wanda ya fi alkhairi. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ai shi yasa aka sanya sharadin istikhara, duk abin da zake ka bawa Allah zaɓi, dan kai baka da ilimi, baka da iko, baka da kudura.
to menene hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutun yake wannan munzalin fa yastahsiru inda zalika wa yad'u du'a abisa haka sai ya zamanto ya gaza sai watsar da addu'ar kuma duk mutumin da yake munzalin da zai ce yayi addu'a mashru to kuma zai daina to kuma Allah ba zai ansa masa addu'ar tasa ba inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah ta'ala baya rabuwa da ku har sai lokacin da kuka kosa in kun kosa ne sai Allah ya barku amma in ba ku kosa ba to Allah na tare da ku to wannan duka suna daga cikin ababen da ake so abuka a kiyaye al'amarin addu'a na kawo shi ne a takeice wallahi ta'ala a'ala Allah yake ni
wala tufidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qareebun min al-muhsinin
Allah ta'ala yace wala tufsidu fil ardi kuma kada ku yi barna a cikin kasa bishirki wal ma'asi kada ku yi shirka kada ku yi sabon Allah mafi girman barna a ban kasa shine shirka to Allah ta'ala yace kada wala tufsidu fil ardi kada ku yi barna a cikin kasa ba'da islahiha bayan kyautatuwarta an gyara duniya kuma sai mutum ya zo ya barna Allah ya sanya tauhidi a cikin mutane kuma wani ya kawo shirka mutane suna tamassuki da sunna wani kuma ya kawo musu bid'a to Allah ya hana mutane suna hali na zaman lafiya wani ya zo ya tada musu hankali barna ce a ban kasa wannan duka Allah subhanahu wataala baya to mutane suna kan tarbiya mai kyau wani kuma yazo ya lalata musu tarbiya yara suna kan manhaji na bin Allah wani kuma sai yazo ya sanya su zama yan boda ko su zama yan daba wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kasa ta dauke yabanya mai kyau ga bishiyoyi ko mutane sai su ta yankewa waje zama desert barna ce a ban kasa ai Allah ya ambaci wadansu yace wa idza tawalla sa'at al-ard li yufsida fiha wa yuhlika al-harth wa an-nakl wallahu la yuhibbu al-fasad Allah ya magana akan wadanda suke juye baya a dokar Allah akan wani ayyanannen mutum ne da ya aiwatar da haka Allah ya saukar da ayar a zamanin manzon Allah wanda ya zo shi ya musulunta kuma daga baya sai ya radda kuma da ya tafi sai ya je kakkashe dabbobin mutane ya kashe mutanen makiyayan su biyu kuma ya kore dabbobin ya tafi da su kuma da ma ya je shi jikin waɗansu da dinan mutane sai ya sassara da dinan to kaga gayar barna kenan yayi kisan kai yayi sata kuma sannan ya na ɗaya yayi shirka yayi kisan kai yayi sata kuma ya sassara bishiyoyi li yuhlikal harsa wan nasla domin ya je ya lalata wa mutane amfanin gonansu ya sassara amfanin gona wan nasla dabbobin nasu ma ya kakkashe wasu a ciki kuma ya kore wasu to wannan aikin da aka yi shine sai Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad to Allah baya san barna kaga nan qur'ani ya nuna batu akan environment kenan a mafhumul aya tana nuna cewa ashe waɗannan ayyuka sassara dabbobi kakkashe dabbobi species da kuma kakkashewa da sassarewa shuke shuke da bishiyoyi waje zama hamada shi ma barna ce to Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ban kasa bayan kuma kasa ta kyautata a ku batta cikin kyawun ta yadda Allah subhanahu wataala yake so ba'da islahiha bi ba'thi rusul ma la yafassara sha'na ai kowa manzanni da suka dora mutane akan tafarkin tauhidi wani kuma yazo ya kawo shirka da sabon Allah don haka Allah ce wad'uhu khawfan wa tama'a ku kira Allah ku bauta ma Allah addu'a anan ana nufin al-ibada ma'ana ku bauta ma Allah subhanahu wataala khaufan kuna masu tsoron sa wa tama'an kuma kuna masu kwadayin abin da ke wajen sa kullum bautar Allah sai ta hada waɗannan ababe biyu to kun ta zama bauta duk wanda ya bauta ma Allah wai dan tsoron azabar Allah to bai bauta wa Allah ba wuta kawai yake tsoro shi yasa yake bauta wa Allah bai bauta wa Allah ba wanda ya bauta ma Allah saboda kwadayin aljannar Allah shi kudayin aljanna kawai yake yi shi yasa ka yabo ta ma Allah to yabo ta wa Allah ba sai ka hada shi don haka dole sai an hada waɗannan ababe guda biyu Allah ya ce wada'uhu khawfan wa tama'a ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala khawfan min ikabihi, kuna tsoron azabarsa, wa tama'an fi ma indahu min ar-rahma, kuma kuna kwadayin abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu yusaruna fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah da ya siffanta yabi gidan annabta, kuma sai yace innahum sun kasance kanu yad'una raghaban wa rahaban, yusaruna fil khairati, suna gaugawa wajen ayyukan alkhair, wa yad'una raghaban, suna kuma bauta mana masu kwadayin abin da ke wajen mu, wa rahaba, masu tsoron azabar da muke tattali ga waɗanda suka bauɗe, wa kanu lana khashi'in, kuma sun kasance suna khushu'i, suna kankan da kai wajen bautar Allah, da halartowa girman Allah shine al-khushu. Allah ta'ala yake inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, lalle rahmar Allah tana kusa da masu kyautatawa. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, rahmar Allah tana kusa da masu kyautatawa. Duk wanda ya kyautata, to rahmar Allah na kusa da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana cewa innal jannata aqrabu ila ahadikum min shiraki nahli, aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam, aljanna ta ku kusaci da ɗayan ku sama da igiyar takalminsa. Kaga da igiyar takalmi sai ka kama ka daura sai ta manne jikin kafar ko, to aljanna ta fi kusa da kai sama da igiyar takalmin. Kaga inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, ashe sai wanda kawai ki jefa kafarsa, wanda kaga zai shiga aljanna ba zai sa kafarsa bane. Shi yasa cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum tadkhuluna al-jannata illa man aba, kowa a cikin ku zai shiga aljanna, kowa zai shiga aljanna inji Annabi, illa man aba, sai wanda yake. Ai za ai mamaki, aljanna kuma ake shiga? Kilo man ya aba ya rasulullah, waye kuma zai ke shiga aljanna ya manzon Allah? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani dakhala aljannata, duk wanda ya mun biyayya ga shi Annabi, yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya biyayyar Annabi za ta kasance. Kirdadon meye sakon da Annabi ya zo da shi, kirdadon menene sunnarsa, menene inganta daga hadisan Annabi, wani tafarki ne Annabi ya shimfiɗa almajiran su sahabbai da almajiran su tabi'ai suka tsayu a kai da atba'ul tabi'in, menene abin da alqurunul mufaddala salafuna salih suka tsayu a kai na tafarkin addini, to wanda ya aikata haka ya yi biyayya ga Annabi. Annabi ya ce in kai haka ka shiga aljanna, da khalal jannata ya kawo shi da fi'ili madi, ka ma shiga aljanna kawai an gama. Amma wa man atani, wanda ya saba mun, ga inda Annabi ya yi dama shi kuma ya hagu, Annabi ya ce fari shi kuma ya ce baki, ya bauɗe ma tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce faqad aba, shi kan ya ma ke shiga aljanna kawai. To Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, ay almuti'in, wanda ma suke masu da'a ga Allah, المخلصين له الدعاء, wanda suke tsarkake bauta ga Allah, wanda ya hada har da ita addu'a. Allah ubangiji ya zatar da mu, Allah ya sanya muna daga cikin waɗannan almuhsinun da Allah ta'ala ya kusatar da aljanna zuwa gare su.
Amin.
Ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu.
Amin.
Saboda akwai jawabai da zasu biyo baya, ina ga a wannan gaba ne zamu tsaya insha Allah a wannan shekara cikin suratul a'raf. Mun fara cikin suratul an'am aya ta 102, cikin ikon Allah mun kammala ta, yanzu kuma mun ci ayoyi 56 a cikin suratul a'raf. Fassara alqur'ani abu ne wanda yake mai wahala, abu ne wanda yake ba karaman aiki ba, don haka duk wanda yake yi to yana yi ne da takatsantsa, kuma tabbas ba za a rasa kurakurai da bawaye ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cikin lutufinsa da rahmatsa, abinda muka faɗa wanda yake daidai muna roƙonsa Allah ya bamu lada a kai, Allah ya tsora shi a kan kyawawan ayyukanmu, Allah kuma ya bamu iko na aiki da abinda yake mai kyawu. Abinda muka faɗa kuma na kuskure, muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana, mun iya bakin ƙoƙarinmu mu ga mun kiyaye kanmu kada mu yi kuskuren, amma abu ne wanda yake la mahala, tabbas sai an yi shi. Amma muna roƙon Allah ta'ala kada ya kama mu da kurakuran da muka yi ba da niyya bane, Allah ya yafi mana.
Wazirin sarkin azare Alhaji Muhammad Baba Sa'idu
sannan akwai chairman na central committee na wannan markazi markazu Ali ibn Abi Talib wato engineer Usman Jibril sannan kuma akwai malamin mu da ya halarto Dr. Abdullah Jaji muna musu maraba da zuwa sannan akwai PRO na wannan center wanda dama da shi muka fara malam Mustafa Adamu insha Allah akwai bayanai wadanda za su gabata sai dai ban sani ba wakilin shugaba ya zo ne shugaba ya saba turuwa wakili to ba mu ga wakilin ba dai har yanzu wane ne na oh doctor ashe shine wakilin shugaba to masha Allah wai wayan da ne na ga malam Alhaji Dada yau ya kawo mana ziyara to muna maraba da su ubangiji Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya bar wa zumunci ina ga yanzu za mu shaurari to insha Allah akwai jawabi wanda gabatarwa ne dangane da ayyuka wadanda ake a karkashin ita wannan center kamar yadda muka sani akwai center of committee wanda injina Usman Jibril yake shugabanta to a karkashin sa akwai komitoci daga cikin komitocin akwai komitin ilimi da karantarwa wanda a karkashin sa ne dukkan darussa da ake yi karatun da ake yi da na maza wanda ake yin sa usbu'iyan a nan masallaci muhadarat da ake shiryawa waɗansu darussa da ake yi na maza a waɗansu ranaku da ake gabatarwa kuma akwai bangaren ulum wanda malam Anas yake karantarwa kowace na matasa muna tallatawa matasa lalle su zo su ya dade ana yin wannan karatu kowace juma'a yake yi sau daya to dai yana karkashin wannan committee na education committee karatuttuka da ake na mata wanda shi ma ake yin su mako mako ko wace laraba a masallacin mata da darussan da ake yi na Ramadan duka yana karkashin wannan committee gudanar da lamarin islamiyya shi ma ya bangarori guda biyu duka yana karkashin shi wannan education committee sannan bangare guda kuma akwai committee wanda yake shi kuma committee marayu ne muhimmin al'amari shine shi wannan committee marayu wanda aka kafa kaman shekara daya wanda yake karkashin shugabancin Alhaji Suleiman Ahmad Ibrahim wato wakilin gona wanda ya hada da waɗansu ƴan committee su biyar ne suke gudanar da wannan committee da shi malam Mustafa Adamu shine kuma sakataren wannan committee marayu sannan akwai malam Isaiah Gadi sannan akwai Alhaji Mustafa Muhammad Tugga sannan kuma akwai Alhaji Garban Bababa to su wannan committee din wato sabanin yadda aka saba ganin komitoci na marayu da ake kakkafawa wanda ake yin dawainiya idan Ramadan ta zo Allah ya saka wa kowa da alkhairi a irin gudunmawa da ake yi to su wannan committee sai aka duba wani bangare daban wanda yawanci mutane ba su maida hankali a kansa ba wannan janibi kuma shine ilmantar da su marayun musamman waɗanda ba su da gata to sai zamanto shi wannan committee abin da ya maida hankali a kansa kenan sabanin yadda aka saba a tara taimako a sayi tufafin sallah da abinci da dan abin da ya sauka a kai ma gidajen marayu ko a kai ma yara waɗanda gidajen da akwai marayu to shi wannan committee abin da ya maida hankali a kansa tsawon wannan shekara da aka fara zuwa yanzu ya tsamo yara ne domin wato a sanya su a makarantu na boko da makarantu na islamiyya kuma dukkan waɗansu ɗawainiyoyi da ake aiwatarwa na makaranta suna ɗaukan ɗawainiyar waɗannan yara kuma haka za a ci gaba da kulawa da su insha Allahu har lokacin da za su kai wani manzali na karatu in ma jami'a ne sannan akwai plan kuma wanda yake a ƙarƙashin shi wannan committee wanda za a dinga koya wa yaran sana'a su waɗanda suke da sha'awar sana'a idan suka kai wani munzali na girma ko abin da ya kama da haka za a koya musu sana'a wanda bisa ga irin abin da za a samu shi zai ba da damar ba su jari bayan sun koyi sana'a kuma a ci gaba kaga dai an gina al'umma domin idan har aka kaudace ya irin waɗannan yara to ba san kuma me wane ne zai zo ya farauce su ba to don haka ina ga malam Mustafa zai dan yi jawabi a takeice dangane da shi wannan komiti insha Allah malam bismillah zamu ba ta kaman minti uku
wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna wa Allah godiya da ya kawo mu wannan lokaci wanda a wancan najin shekara da ta gabata la Allah ya man na wannan komiti alladi sila Ahmad Ibrahim ya dan gabatar da bayani sai yau kuma saboda wani uzuri da ya samu kansa ciki da samu damar halartawa ba sai muna fata Allah ya tabbatar da alkhairi cikin wannan karatu da malam ya gabatar mana ya sa ya amfana da mu gaba daya kusan malam yayi bayani akan abin da ya shafi wannan komiti wanda na Allah ba da bun kara kuma ma za a iya samun dan amfani akan sa amma dai ba mamaki akwai abin da zan dan kara kadan a ciki wannan komiti wannan cibiya mai albarka ta kafa shi ran 16 ga watan July 2021 kuma kamar yadda an bati membobinsa akwai shi chairman Alhaji Sulai Ahmad Ibrahim kuma akwai daga cikin membobi akwai Alhaji Ishaq Gabi akwai Alhaji Mustafa Muhammad Tugga akwai Alhaji Garba Baba sannan akwai secretary Mustafa Adamu sannan himma da aka yi wannan committee a farko da aka yi kokari shine mun yi kokari mun yi ta neman shawarwari wajen yin da abin a cikin wannan komiti tunda komiti ne wanda aka takaita aikin sa akan ne abin da ya shafi ilimi kawai so daga cikin himmar da muka yi mun je mu har garin birnin Kudu wanda muka samu wata cibiya ta marayu wanda suke karkashin Dr. birnin Kudu wanda shine mun zauna da shi kuma an ba da shawarwari masu yawa akan wannan komiti ganin lokaci yana da wato mai da yawa a ciki mun fara da himmar wato daukar nauyin marayu guda 8 a karkashin wannan komiti namu wanda a yanzu akwai makaranti da dama wanda ya kai makaranti guda 5 wanda kowannen su mun yi kokari mun sa ta a wato makarantun da suke kusa da anguwarsu saboda a samu sauƙin wato mu'amala ko na tafiya zirga-zirga da su sannan wannan komiti kuma an bude masa account a bankin Zenith Bank wanda a kusurwoyin masallacin da mun kakkafa wato number account din wajen ba da gudumawa kuma abinda muka shewa wannan komiti a yi wannan marayu na shekara guda mun biya musu kudin makarantu na shekara guda shine jumla naira 69,660 sannan kuma a yanzu muna da kokarin a sake kashe musu wannan kusan kudin ko sama da haka na abinda zai shafi karatunsu na wannan shekara wanda mun binciki abinda za a biya musu da canjin uniform ɗinsu wanda zai kai 82,000 daidai so abinda kaga abinda muke da shi kuma yanzu a asusun wannan komiti a zuwa yau 27 ga watan 9 na Ramadan 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan 4 2023 shine ne muna 200,770 sannan da kobo 37 a banki sannan a hannu kuma akwai 1,000 to idan muka ɗebe abinda muke kokarin kashewa a wannan komiti a wannan shekarar abinda ya rage a hannun mu shine 21,970 wanda wannan kuma zai ba mu cikas wajen sake ɗaukan wasu marayu to anan akwai buƙatar kenan ɗan uwa su kokarin ƙara ba da gudumawa saboda a cimma nasara ci gaba da wannan wato tallafawa wasu marayu don ya kamata a ce wannan shekarar mun sake ɗaukan wasu dalibai mun ƙara akan 8 da muka ɗauka a baya to da fatan wannan dai muna tallata wa 'yan uwa cewa lallai akwai bukatar ƙara himma wajen ba da gudunmawa kamar yadda malamin ya bayani aikin ba shi kadai bane ba ba wato ba ilmantarwa ba kawai akwai sana'o'i da ake so a koya musu to duk in an ba da wannan gudunmawa za a samu bunƙasa wannan abu har ya kai abin da ake bukata na ko har jami'a sannan muna ƙara godiya bisa wannan mannawa takardu da aka yi na account number na send na shi wannan committee an samu gudunmawa da kullum ana an samu difa difa to lallai akwai bukatar a ƙara ƙwazo saboda mu taru wato ciki wajen samun wannan lada domin duk wanda ya dauki nauyin hidimar marayu ta kowane bangare to Allah yana tare da shi wajen hidimominsa don takaita ne saboda lokaci da fatan Allah ya mana jagoranci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam to abin da mu a gurguje za mu yi saboda akwai wanda za su yi jawabai za mu shaurari shi chairman ɗinmu na central committee shi ma ya ɗan yi jawabi ko da na minti biyu ne
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا قال قولي الله سبحانه وتعالى ميكوا 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 وانا تشكين يكوان سيكو درسا تشكين مكسا محل رتر وانا أزمي تشكين قوش الله فيها الحمد لله كما تشكين أمينكم وبنجيجي يو na shi mun zo za a rufe wannan tafsir karo na bakwai kenan nake ka insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu abinda muka saurara daga malamanmu kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saki ara mana numfashi cikin imani ga na baɗi insha Allah ina so ne amfani da wannan dama a madadin shi kwamitin mu na yi fatan alheri da kuma miƙa godiya ta musamman da su malamanmu da suka karantar da mu da shi a ramba wanda ba ƙaramin aiki ba ne kowa ya sani mu mukan zo mu tafi amma fa su ko makara ba a sofi kuma kullum da su za a yi amma mu muna da uzurorinmu da sauransu da za mu je biyi mu dawo yau ka ga fuskar wannan gobe ka ga fuskar wannan amma kuma tun da aka fara kullum da su ake ubangiji Allah ya nauya mizaninsu Allah ya karbi wannan aiki nasu a matsayin ibada ubangiji Allah ya tara mu cikin lada akwai mutane da yawa da suka taimaka wajen ganin wani abin ya gudana akwai yan agaji akwai masu kamera da duk sauransu da su ma masu sauraron wanda in dai aka ce an taru ba masu sauraron kuma shi ma abin mai gabatarwa ba zai yi wannan ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa fuskokin mu gaba ɗaya a aljanna Allah ubangiji ya nuna mana da baɗi cikin koshin lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum
to mun ji jawabi daga shugaban central committee engineer Usman Jibrin yanzu a gurguje insha Allah za mu shaurari sakon da Dr. Abdullahi Jaji yake dauke da shi wakilin shugaba na Izala wanda su suke daukar nauyin sanya wannan karatu a gidan radio
A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau 27 ga watan ramadan kauran annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar garin makka ya koma garin madina shekara 1444 wanda ya dace da 18 ga watan hudu haka ne ku to ga watan hudu shekara ta 2027 shugaba ya aiko ni da sako wanda zan faɗa wa al'umma musulmi da masu karatu da masu sauraro da wanda suka bada gudumawa abu na daya shugaba ya ce a isarwa mutane godiyan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan rana aka fara tafsirar Allah sa ya mana nisan kwana aka rufe sannan shugaba yana roƙon al'umma da mu ƙara lizimtar tsoron Allah da kuma ayyuka da za mu gabatar na zahiri ko baɗini mu yi kokari mu ga mun yi don Allah subhanahu wa ta'ala mu kara himma wajen neman ilimi na addinin musulunci ilimin sana'a da yadda za a sami matasa nagari wanda su ne za su dauki rayuwa daga wurin manya ya sake jan hankalin mu akan cewa mu yi kokari wajen rikon amanar dukiyoyin jama'a alaka tsakanin kai da wani dukiyoyi na gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu da daidaikun mutane duk abin da mu yi mu yi kokari mu ga cewa mun kiyaye dukiya da amana da aka bamu don ya tabbatar da zumunci tsakanin mutane sannan kuma ya inganta rayuwar mu duniya da kuma lahira gaba daya shugaba ya sake umurtan mu da roƙon mu cewa mu nisanta aikata sabon Allah domin tsare mutuncin mu a nan duniya da kuma kiyayewa gobe kiyama ya sake bada shawara wajen mu kokarin bada gudummawa ta musamman don gyara motar wa'azi da muke da ita wanda ta tsaya kuma ana bukatar a gyara ta saboda hidimar addinin musulunci sannan kuma shugaba yana mika godiyarsa wa malaman da suka gudanar da tasiri a kowane guri da yan agaji da gidan radio da yan social media da suka bada kokari suka dage wajen nasarar wannan tafsiri duk wanda ya bada gudummawa wajen wannan karatu sannan kuma shugaba ya ce muna mika godiya ta musamman ga masu hannu da suni da masu karfi waɗanda suka bada dukiyoyinsu har aka samu nasarar somawa da kammala wannan tafsiri daga ƙarshe ana sanar da al'ummar musulmi cewa in Allah ya mana nisan kwana za a shiga sallar Idi karfe 8 da rabi in Allah ya samu na raye muna fata Allah ubangiji ya maimaita mana duk abin da aka yi ubangiji Allah sa a mizani assalamu alaikum
wa alaikum assalam Allah ya saka da alkhair wakilan shugaba Alhaji Ibrahim Atta wanda ya samu wakilcin Dr. Abdullahi Jaji to gabanin ne addu'a zamu nemi sanya albarka daga wazirin sarkin azare Alhaji Muhammad Baba Sa'idu a takaice
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد شغبان مجلس المعلمي نحن نكتب اللوكال جمنت وما ببلي إمام وانا مسلاتي نالي ابن أبي طالب وما ببا معلمي مي قبات التفسيري shehi malam magaji baffa suleiman da sauran alarammomi da kuma shi kuma duhedor department dina ne a makaranta assalamu alaikum ala hakika komi ya farko zai karshe in ban da ikon Allah an fara malam ya zo ya yi wa'azi ya gabatar da sako daga Allah madaukakin sarki ya yi umarni da kyakkyawan aiki ya yi kuma hani da mummunan aiki wanda saura ya rage amuma su ji na tabbatar ya yi bakin kokarinsa ba kawai zama zai yi zo bude littafi a ranma ya zo bude masa yana karanta masa yana mana tarjama ba sai ya zo ya zauna cikin da sassa ko da daddare ya yi researchinsa ya lura da abin da yake tafiya da daidai da lokaci wannan abun muna alfahari da irin abubuwan da malam yake yi akan wani abu da kowa ya sani mutum ne ma'arama jajirtacce kuma ya samu hadimai irin su malam Mustafa Adamu wanda na tabbatar suna mara masa baya kan irin wannan abubuwa to a gari irin wannan namu a ce an samu irin wannan ba karamar masaba ba ne saboda haka muna ƙara gode musu yadda suka ɗauki lokacinsu suke sanarwa suke isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya Allah saka da alkhairi muna kira sauran yan uwa an ji yadda masallaci yake gudanar da abubuwa na alkhairi a matasa da marayu to fa ba mu da aiki fa wallahi in ba mu bada wannan gurma ba domin Allah zai tambaye mu ya kamata a sani maraya na kowa ne ya kamata a sani ilimi dole a bada shi amma ce ga yara da matasa gudumawa nan da ake bayarwa ba abu ne wanda za a tsaya a yi wasa a kansa ba ya kamata a jajirce in zaka yi wa gidanka ya kamata kai wa marayu in zaka bada ilimi a danka ya kamata ka bi wa al'umma yanzu idan ba ilimin nan ba abin yi ba koyar sana'a to kokwalwa fa aiki biyu za ta yi in baka yi akwal amfani da ita ba ita za ta yi amfani da kai amfanin nan da ita shine kai generating activity a kanka ta hanyar da ta dace in kuma ka yarda baka yi aiki da ita ba to ita fa za ta dinga kirfa maka sharri ne da fitina wanda kuma zai kai ka ga irin yadda ba a tsammani muna fata Allah ya mana hijabi da wannan to muna godiya Allah saka muku da alheri ubangiji abinda aka jiyar sako ya isa mu shaida ne kun yi kuma Allah muna roƙon sa kare tambaye ku akan wannan abinda kuka iya ya isa muku da isarsa ubangiji Allah saka da alheri Allah ya sa kuma muna raye baɗi ma za a yi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah wazirin sarkin azumi kuma yayana Alhaji Muhammad Baba Sayyid Allah ya saka da alkhairi akwai yan uwa da yawa da suka rubuta tun lokacin da muke karatu cikin tambayoyi da ake rubutawa wadanda suna rubutawa neman addu'a wani zai nema wa mahaifiyarsa wani zai nema wa ƴarsa wani zai nema wa ɗan uwansa wani wata buƙata ce daban wani matsala ne har ma akwai yara da suka ce a sa su a addu'a Allah ya sa su ci wa ƴar da jam kowa akwai irin buƙatarsa to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi Allah Ubangiji shi ne mawadaci shi ne mayalwaci mu ko mu ne masu buƙata zuwa wajensa ya fi mu sanin buƙatar da muke da ita muna roƙon Allah ta'ala ya biya mu kowa buƙatarsa ta alkhairi waɗanda suke ba su da lafiya Ubangiji Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai malaminmu Malam Muhammad Kabir Ahmad da cikin wannan azumi bana cikin ikon Allah bai sami karatu ba har ma ran da yaje dan jaraba abun da yiwu ba amma da yanzu jikinsa ya yi sauki alhamdulillah muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya dukkan sauran ƴan uwa da suke fama da jinya a kowane irin mataki Ubangiji Allah ta'ala ya yaye musu waɗanda suke fama da wani matsi Ubangiji Allah ya yaye kowa matsin da yake fama da shi waɗanda suke buƙatar waɗansu abubuwa na alkhairi ko wani abu da suka sa a gaba suke neman yiwuwarsa Ubangiji Allah ta'ala ya dafa musu akwai wata yarinya da aka nemi ita ma a sanya ta cikin addu'a wanda take fama da wani rashin lafiya na kafa to muna roƙon Allah ta'ala ya takaita mata Allah ya ba ta lafiya gidan radio na BRC lallai suna iya bakin kokari wajen wayar da kan mutane akan hidimar addini kowa ya san da wannan muna roƙon Allah ya ƙara albarka a wannan gidan radio musamman kasancewan yanzu ya cika shekara 40 domin manaja ya gaya mun cewa April ɗin nan nawa ne ga watan April na manta ko 14 ne yace ga watan April 1987 aka kafa shi a tsofan gwamnan jihar Bauchi marigayi Alhaji Tattara Ali ya kafa don haka yanzu ya cika shekara 40 kenan to muna roƙon Allah ya ƙara mu gidan radio nagarta Allah ya sa ya zama digitalized ya zama to wanda shi ma za a yi maka kama shi a radio garden Allah Ubangiji ya taimaki ma'aikatan wajen jajircewa wajen ƙoƙarin wayar da kan mutane akan hidima ta addini kuma muna yin addu'a har ilau ga dukkan waɗanda suke taimakawa da waɗanda suke gudanar da hidima na wannan masallaci kamawa daga shi chairman na Central Committee Engineer Usman Jibril wanda hakika bana gushewa wajen ambata jajircewa su a kayan al'amura jajircewa su take sanyawa al'amura center din ne yake tafiya da Malam Mustafa Adamu da sauran dukkan waɗanda suke yan kwamiti da muke ayyuka da su a wannan masallaci na gudanar da sassa daban-daban Ubangiji Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ba za mu manta da gudunmawar da ambasada injiniya magajin Rufa Aliyu yake bayarwa ba
a wannan masallaci da irin tallafin da yake badawa a wannan masallaci da kokarin da yake wajen gudanar da al'amura muna roƙon Allah ta'ala ya dora masa mizani yan agajin mu malam Adamu kaman ma masallaci gidansa ne kowanne lokaci yana nan da shi da waɗanda suke dafa masa hidima na agaji ga su malam Abdulsalam ga su malam Musa da su Abdullahi Laba duka waɗannan su ne waɗanda suke gudanar da al'amura na masallaci muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi muna nan ko ba ma nan su suke ɗaukar ɗawainiyar wannan masallaci ake gudanar da shi ko ba a taɓa samun wata matsala ba to muna fata dai dukkanmu Allah ya tara mu alada ya sanya aljanna ta zan ita ce makomanmu Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ubangiji ya daukaki addinin musulunci duk waɗanda suke nufin mu da sharri a wannan ƙasa Allah ya maida sharrin ya koma kansu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kawo mana walwala ta arziki barazana wanda mutane ake fama da shi a sassa daban-daban na tsaro ubangiji Allah ya isar mana in kutunguila ce ake shirya mana ubangiji Allah ya murƙushe waɗanda suke yi in jaraba ce daga Allah muna roƙon Allah mun tuba zuwa gare ka ka yaye mana dukkan abin da yake damunmu shugabanni da aka zaba a kowane irin mataki muna roƙon Allah ta'ala ya dafa musu ya karfafe su da su da wakilansu Allah ya sa a bada shawara wacce take mai nagarta ubangiji Allah ta'ala ya kama hannayensu ya dafa musu akan shugabancin da za su aiwatar in har akwai wani tsafanta a cikin zuciyarsu muna roƙon Allah ta'ala ya wanke musu ita in nagarta ce a cikin zuciyarsu ubangiji Allah ta'ala ya ƙara karfafa su akai Allah ubangiji mu kuma ya taimake mu wajen musu biyayya da kuma taimaka musu da du'o'i اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت الله المستحق للعبادة وحدك ونحن عبادك راجبون إلى فضلك الكريم اللهم أنت أعلم بحوائج كل منا فقضهن لنا يا أرحم الراحمين اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجعل الجنة مأوانا اللهم اجعل الجنة مأوانا واهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام واهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اهدهم سبل السلام يا هادي يا سلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين